أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله zamu ci gaba yau juma'a 5 da watan rajab shekara ta 1444 hijriya wanda ya dace da da watan 1 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih afdalu kitabin ba'ri kitabillahi ta'ala sahih al-bukhari wannan shine darasi na 199 darasi na 101 muna cikin kitabul azan babe zamu tashi babe na 52 sai dai zamu karanta wannan littafi mai albarka adatul imam al-bukhari fi sahihi manhajin al-imam al-bukhari cikin sahihin kamar yadda muka sani cewa muke maimaitawa sanin manhajin a'imma na hadisi shine sanin littafin su ba sanin larabcin hadisi ba kawai sanin larabcin hadisin ma ilimi ne mai zaman kanshi amma mafi ilimin da yake ilimi shine sanin manhajin malamai shi yasa zaka ga littattafai masu yawa manhaj fulanin fi kitabi manhaj al-imam al-bukhari fi kitabi manhaj jingim ga sanan masu yawa wannan mafi takaicewa ne na zaba muke karantawa zan mu tashi manhaji na 8 na daga cikin al'adar imam al-bukhari annahu yakhtaru min al-isnad al-awali yana zaba sanadi wanda yahi uluwi sanadi wanda yahi kusa zuwa ga annabi alayhi salatu wasalam in an samu hadisi gashi hanyar da zaka kai shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ne wannan hanya ko mutum hudu ne to bukhari zai zabi ta hanyar mutum hudun matukar darajar su wajen dai wajen inganci inde ba wannan hanyar mafi karanta ba tana da rauni wa alama yakunu inda min al-isnad al-ali as-sulasi mafi girman abin da yake cikin sahih al-bukhari shine as-sulasi wanda tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku kawai wanda kuma wannan sulasiyat nashi 22 mun karanta shi mun yi wajili sai gare sa har mun ba da ijaza ma da sanadi akan su walahu fi sahih min hadha al-qism nifun wa 20 hadisan a cikin bukhari yana da hadisi 20 wani abu na sulasi mafi yawancin su ana rawaito su ne kamar yadda muka gani daga malamin shi Makki ibn Ibrahim wasu kuma daga Dahaq ibn Makhlad wasu kuma daga Khallad ibn Yahya wa atwalu ma indahu min al-isnad at-tusai mafi abin da yahi tsawo wajen Bukhari wanda ke huddawa at-tusai shine mai tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 8 mutum 9 kai nake so walahu min hadha al-qabil hadithun wahid hadisi dai yake da sahih al-bukhari cikin hadisi wajen 9000 yana da hadisi guda ɗaya wanda tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 9 wanda kuma wannan dole ce ta kama ba yadda zai huddo shi sai ta wannan hanya ya huddo shi ne a cikin babun yajuj wa majuj cikin kitabul fitan hadisi ɗaya wanda tsakanin bukhari da annabi wajen mutum 9 wannan shine mafi tsawon sanadi da al-imam al-bukhari huddo a littafin shi dan saboda yana zabar a'ala min al-asanid al-muttasila al'ada shi ta tara ana daga cikin al'adar bukhari annahu yakhtaru min al-isnad ma huwa mawsufun bi asahhi al-asanid yana zaba daga cikin sanadi wanda ake ce aka siffanta shi da cewa asahhu al-asanid ne cikin sahihi ma akwai asahhu kowanne sahihi ne wancan mai inganci ne wancan mai inganci ne to amma akwai wanda yahi inganci to annabi al-imam al-bukhari yana zabar asahhu al-asanid kaman Malik an Nafi an Ibn Umar kaman Zuhri an Salim an Abi kaman Nakhai an Alqama an Ibn Mas'ud kaman Zuhri daga Ali ibn al-Husayn daga baban shi kaman Abdurrahman ibn al-Qasim daga baban shi daga Aisha wannan suna daga cikin asahul asanid kamar yadda muka gani da muka yi darasin al-Muqiza wa min adatihi na daga cikin al'ada al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yana gurin mutun yana da hanyar bahasi hada asahul asanid ta hanyar Malik an Nafi an Ibn Umar a cikin sahih Bukhari ga ko guda nawa ne haka nan az-Zuhri an Salim an Abi da takarijin su da sauran abubuwan su na daga cikin al'ada shi annahu la yufarriqu baina at-tahdith wal ikhbar Bukhari bai bambanci tsakanin shi tsakanin cewa haddathana da akhbarana wal inba'i was sama da anba'ana da sami'ina duka ɗaya ne a wajen Imam al-Bukhari ya kullaba bai guda wanda ke bayani a cikin kitabul ilm wanda ya nuna zaɓin shi kuma shine zaɓin mafi yawancin malaman Madina da malaman Kufa kan cewa wannan alfazul adaqin babu bambanci tsakanin su duk da mas'ala ce khilafiya malamai sun yi sabani akan ta malaman mustalahul hadis wasu sun tahi akan cewa akwai bambanci tsakanin haddathana da akhbarana da sami'tu bambance su malaman ƙarshe ne suka bambance su mutaakhirun ne ba malaman mutaqaddimun ba akan wannan al-Imam Muslim ya tahi cikin sahihin shi a cikin sahihin shi da haddathana da akhbarana da sami'tu da kai bambanci al-Imam Muslim amma Bukhari babu bambanci a wajen shi su wannan mutaqaddimun kenan amma mutaakhirun su da suka zo wannan bayanin da ake cewa haddathana ga abinda take nihi akhbarana ga abinda take nihi sami'tu ga abinda take nihi da qala lana tana nihi cikin ijazat da sauran su da yadda wannan malamai ne mutaakhirun su Ibn Hajar da makamantan su suka tsara abin dan saboda abin ya zo cikin wannan kuma ake yaba musu akai wa min adati huna daga al'adar Bukhari annahu yadhkuru nasabar rawi wa watnihi idza abhamahu rawi yana bamba yana nasabar marwayci da garin su idan wanda ya bashi hadisi ya bashi shi alihi in an ce mishi masaman ha in an malamin shi ya ce haddathana fulan to fulan kinnan ba a ce ibnu fulan ba Bukhari sai ce wa huwa ibnu fulan dai inda ka gani ya ce wa ya faɗi sunan marwayci kuma ya ce wa huwa ibnu fulan yana nihin malamin shi bai ce mishi ba ibnu fulan shi ya ƙara ibnu fulan kinnan dan a gane marwaycin ko kuma ya ce huwa basiriyun ko huwa kufiyun ko huwa madaniyun dan ya bambance mana cewa dan gari kaza ne wannan da cikin al'ada shi haka eh nan zan mu takaita gaba sai mu tashi al'ada ta 12 babu na 52 al-Imam al-Bukhari a cikin kitab al-Azan yake cewa babu mata yasjudu man khalf al-Imam baban dake bayanin yaushe zai yi sujada wanda ke bayan liman Ibn Hajar Allah mashi rahama a fatahul bari sai ki ta idza atadala au idza qama bayna sajdatayn in ya daidaita ko kuma ya zama tsakanin sujada guda biyu wani lokaci ma mu zai wa qala Anas yake cewa annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada fasjudu idan yayi sujada ku yi sujada nan ya kawo shi mu'allaq dan ya kawo mana shi can baya da sanadin shi kuma cikin wannan da ya kawo akwai dalili akan cewa ma mu duk abinda zai aikata zai yi shi ne a bayan liman kin shi yayi ba za su yi tare ba ba zai rigaye shi ba hadisi na 619 daidai al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana musaddadun haddathana yahya ibn sa'id an sufyan qala haddathani abu ishaq qala haddathani abdullah ibn yazid qala haddathani nabara wa huwa ghayr kazub qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a allah liman hamidahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ce sami'a allah liman hamidahu lam yahani ahadun minna zaharahu ba wanda ke tankwaso bayan shi daga cikin muhana ya hanu shine tankwasowa hatta ya kaun nabi har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunku ya sajirin yana mai sujada sai annabi ya sare yana mai sujada da muke sujada summa na kau sujudan ba'adahu sannan mu ma sai mu sare muna masu sujada kenan sai annabi alaihi salatu wassalam yayi dada an yaso su ma suke yi ba riga shi ba suke ba tare ba suke yi qala abu abdullah al-imam al-bukhari yake cewa akhbarana abu nu'aym an sufyan an abi ishaq nahahu bi hadha da irin wannan hadisin wa inna ma adkhaltu hadith musaddad abun da yasa na sayo hadith musaddad li halatul ikhbar dan an kawo halin cewa akhbarana nan bukhari ya bayyana mana maqsad kin shi dalilin da yasa ya zabo ruwaya musaddad dan saboda a cikin ta akwai sarrahawa da cewa akhbarana ba an ana ba akai amfani da ita dan kori ana ya kawo shi ta wannan hanyar kamar yadda zan mu gani anan gurin cikin hadisin nan ya ce haddathani al-bara wa huwa ghayru kazub abdullah ibn yazid yake cewa bara ya bani labari bara kuma ba makaryaci bane sahabbai ga baki ɗayan su kamar yadda ibn hajar yayi nuni cewa babu buƙatar sai an ce ba makaryaci bane dan sahabbai dukkan su adalai ne a cikin ilimin hadisi wanda ba sahabi ba tabi'i ko wata asba'u tabi'in ko wanda suka biyo baya su suke buƙatar jarhu wa ta'dil a bayyana cewa siqa ne ko kuma ba siqa bane amma sahabbai babu buƙatar wannan li anna sahaba kulluhum udul sahabbai dukkan su adalai ne bisu buƙatar sai an ce wane ba makaryaci bane ko wane siqa ne ko wane kaza ne to me yasa shi na abdullah ibn yazid ya san da wannan kuma yake cewa bara'u ya bani labari bara'u kuma ba mai ƙarya bane tasirul hasil ne ba sai an faɗi ba dukkan sahabbai ba makaryata bane to suka ce malamai abinda zai sa mu gane wannan al-Imam at-Tabarani ya rawaito hadisi yake cewa ya kawo mana sababin hadisin da yasa faɗi wannan magana ya kasance na malaman kufa limanci su kuma suna rigayar liman sujada shi yasa ya buƙaci sai ya akkada musu maganar nan cewa wanda ya bani labarin ma ba makareci bane shine bara kenan ambatan cewa ba makareci bane dan akkadawa su yi riko da sunnar da ƙarhi ba wai dan kore mishi ba cewa adali ne ko kaza ne in ba nan ba sahabbai dukkan su adalai ne wannan haka yazo cikin sauran nusakh cikin wannan nuska banda wasu nuskoki ma'anar shi shine a hadisin da Bukhari ya ji daga Abi Nu'aym daga Sufyan as-Sauri da wannan sanadin walakin mu'anana sai dai ya ji shi ne da anana abinda yasa ya huddo shi ta hanyar musaddad daga Yahya ibn Sa'id daga Sufyan a matsayin shi nazil yawa zu kun ga anan yanzu muka yi maganar cewa Bukhari yana zabar sanadi al-ali sanadi mai tsawo to nan bayan ya ba mu sanadi mai tsawo ga sanadi wanda yake gajere kuma sai kawo shi ta hanyar sanadi mai tsawo dan saboda a cikin can akwai lafazin al-ikhbar sanadin mai tsawo akwai anana cikin shi wanda zata sa shakku amma dan kauce mata sai kawo sanadin da babu anana a cikin shi an ce akhbarana a ciki shi yasa ya kauce ma kawo ga isnadul ali amma ya bar shi sai kawo an-nazil dan saboda shi adda akwai ikhbar dan saboda a cikin shi akwai an bayyana cewa Sufyan ya ji daga Abi Ishaq a cikin sanadin idan muka nura wancan sanadin na farko da yace haddasani Abu Ishaq ka ganin Sufyan ce Sufyan kala haddasani Abu Ishaq mu nura da kyau yanzu a can wancan hadisin wanda ya kawo hadisin ce haddasani bara ugayr kazu kowa ya leka daidai inda Sufyan yake daga Sufyan Sufyan gaban shi me aka ce kala ko haddasani Abu Ishaq mun gani da kyau Sufyan ya ce haddasani Abu Ishaq anan kuma ƙasa da abu aka ce kala Abu Abdullah a ƙasan hadisin akhbarana Abu Nu'aym an Sufyan Sufyan gaban shi me aka ce an Abi Ishaq to wannan an ana ita Bukhari ya kauce ma sai ya kawo hanyar da aka ce da Sufyan ya ce haddasani buƙatar haddasani kin yake ta hudda tuhuma game da lafazin an Abi Ishaq wanda ana tana nuni akan wanda suka tai su muslim sun dauke ta akan cewa ba za ta batta daidai da wannan al-ikhbar kamar yadda shine sababin ma samun rishin sabanin fahimta tsakanin Bukhari da al-Imam Muslim to shi yasa idan muka nura wannan sanadin na ƙasa da ya kawo akhbarana Abu Nu'aym an Sufyan an Abi Ishaq na hawu sanadin bai kai wancan tsawo ba amma Bukhari ya kauce mishi ya kawo mai tsawon dan saboda akwai lafazin abun nan akwai lafazin haddasana wa fil hadisi a cikin hadisin ja al-imam ibnu rajab akwai dalili akan cewa liman mamu zai bi liman kin shi cikin dukkan halayen shi cikin dukkan ayyukan sallah dan bara ya ba su labarin cewa busa dago kan su ko tankwasa bayan su ba su sai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai sujada mun rawa da kyau irin iyaye da suke mutaba in aka dago daga sami Allahu liman hamidu ba wanda ma suna sai kyak haka a meke sai sun ga goshin annabi ya dafa kasar da suke ma sun kuya ko tankwasa baya ake magana ba wai su bi shi su tafi tare ba ko tankwasa bayan su ba su suna sai sak sai sun ga annabi goshin shi ya dafa kasar da suke bin shi kaga shine iya kokai wannan kin mutaba'a a cikin sahihi muslim al-imam muslim ya rawaito hadisi annahum kanu yusalluna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago kan shi da ruku'u yake cewa babu ɗaya wanda zai tankwaso bayan shi sai annabi ya azakan goshin shi a busa kasa sannan dada daga bayan shi kuma mu hadu muna masu sujada kaga wannan ruwaya ta Bukhari ta Muslim kyarara ta bayyana abinda muka yi bayani wannan kyarara ne kan cewa busi riga ya annabi sallallahu alaihi wasallam fadar annabi da yake cewa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farku wa idza sajada fasjudu dalili ne akan cewa kabbara mamu suna yin ta ne tare da ruku'un su da sujada su bayan ta liman da ruku'un shi da sujada ba tare da shi kuma ba bayan shi ba hadisi ya zo daga Abi Musa wanda Muslim ya huddo shi yace fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum fatilka bi tilka ya wuce can baya liman ya kamata yayi kahin ku ruku'u yayi sujada kahin ku malamai sun tafi akan cewa mafificin shi ga mamu shine yayi biyayya ga liman kin shi cikin ruku'u da dagowa kuma ya zamna bayan shi haka na bayan liman haka nan Abu Kilaba ya aikata daga cikin salaf waki'u ya yi ruwaya da sanadin shi daga Abdullah dan Mas'ud yake cewa la tubadiru a'immatikum fa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi kak ku rigayi limamman ku dan saboda an sanya liman ne kawai dan saboda ai koyi da shi ya kasfa yakunu awwal man yarka liman ya zamana shine farkon wanda zai yi ruku'u farkon wanda zai yi sujada farkon wanda zai dago wannan shine mazhabin Shafi'i da Ahmad da wata ruwaya daga Malik yace in wafaqahu fi fi'lihi idan ya dace tare da liman cikin aiki suka yi tare da liman wannan makaruhi ne kuma sallar shi ta inganta a wajen mafi yawancin malamai da malaman Shafi'iyya amma daga cikin malaman Hanbaliya akwai wanda suka ce ko yayi daidai da liman sallar shi ta baci amma wannan kuma an hudda sura guda biyu takbiratul ihram 50 da isala kabbara harama wajen farkon sallah wannan idan yi kabbara harama kahin liman yayi sallan ma kwata kwata bai da ita a wajen al-Imam Ibn al-Mubarak da Shafi'i da Ahmad da Malik da Abu Yusuf da Abu Hanifa da Sauri da Ambari da Muhammad ibn al-Hasan da Zafar suka ce sallar shi ta baci gaba daya Sauri ya kara cewa da yayi kabbara tare da liman kin shi kuma ya gama daga kabbara kahin liman ya gama ya inganta tare suka fara cewa Allahu Akbar tare suka fara fada liman ya riga shi karewa ya riga shi tsaye da cewa Allahu Akbar kin to amma inda shi ya riga liman to babu sallar shi ta lalace daga cikin Hanafiya akwai wanda suka sa kabbara harama sharadi ne cikin sallah kamar tsarki da kuma sanya sutura basu sanya ta ba tana daga cikin sallah kenan su a gare su dan ya saba mishi sallar shi tayi wannan sura ta farko kenan wadda ita ko daidai kuka zo da liman ko kan riga shi babu sallah sura ta biyu idan ya sallame kahin liman da sallama ita ma mutun ya sallamce kahin liman wannan suka ce wasu ce ya halitta tare da karhanci wasu daga cikin malaman Hanbaliya wasu kuma suka ce bai halitta ba an rawaito daga Malik wannan irin wannan magana magana ce mai karhi daga maganar wanda ke ganin cewa shin dan saboda wannan mas'ala tana huta galkashin shin huta daga sallah yana buƙatar niyya ko kawai sallama da kai sallama shikenan in yana buƙatar niyya ba zaka riga liman ba an rawaito daga Malik cikin asalin mutaba'al liman akwai ruwaya guda uku yace na farko mustahabbi ne ya kasance dukkan ayyukan shi su kasance bayan aikin liman ne kamar mazhabin Shafi'i da Ahmad magana ta biyu yace aikin mamu dukkan shi ya kasance tare da aikin liman da ruku'u da sujada da dagowa banda kabara harama da sallamewa wannan shi ba zai zo da su ba sai bayan liman yayi wannan ita ce mafi ingancin ruwaya daga Malik na uku cewa ya yakunu amaluhu ma al-imam ma khalas salasatu ashiya ayyukan shi su kasance a rika yin su tare da liman banda abubuwa guda uku da kabara harama da sallamewa da tsayuwa daga raka'a ta biyu daga raka'a ta biyu an tashi za a je zuwa ga wata raka'a kenan wannan shine maganganun malamai amma duka dai abin da yake mafi inganci kamar da magani al-aula shine mutaba'atun nabi alayhi salatu wassalam kamar yadda annabi suka ce sahabbai basu yin ba mu ji ba inda suka ce tare suke yi da shi kenan wannan maganganu na malamin fiqh wanda kowa yana da wajihin nazarin shi yake kawo maganganun shi amma magana mafi inganci ma mu yi iya kokarin shi kai ya riga liman ka su yi tare ya kasance yana bin bayan shi a cikin dukkan ayyukan sallah sai babu na 53 al-imam al-bukhari ke cewa babu ismu man rafa'a rasuhu qabla al-imami baban da ke bayanin zunubin wanda ya dago kan shi kahin liman hadisi na 601 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana hajjaj ibn minhal haddathana shu'ba an muhammad ibn ziyad qala sami'tu aba huraira anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum ko kuma awala yakhsha ahadukum yace shin dayan ku bai jin tsoro idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam idan ya dago kan shi kahin liman an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar allah ya sanya kan shi ya koma kan jikki aw yaj'alallahu suratahu surata himar ko ya sanya sura jikin shi ta koma sura ta jikki wannan hadisin shine muka dauke shi muka yi darasin shi a cikin fatahul bari ba tare da barin ko mi a cikin fatahul bari wa mun ga yadda al-imam ibnu hajar ya warware wannan hadisin ga duwan da ya saurara darasin al-hafiz abu musa al-madini yake cewa malamai sun yi ittifaki akan tabbatar wannan hadisin ta wannan hanya muhammad ibnu ziyad ya rawaito shi ta wajen hanya 50 wasu sun rawaito shi cewa suratuhu wasu kuma suna cewa wajhuhu cikin su suna cewa kalbu hinzirin au kalbu au hinzir ya sanya kan shi koma kan alade ko na kare Muhammad ibn Ziyad ya mushi mutaba'a da jama'a da dama daga Abi Huraira cikin shi akwai dalili kyarara akan haramcin gangancin dagowa kahin dagowar liman cikin ruku'u da sujada yace fa innahu tawa'ada alaihi bil masqi wa shadd min uquba min ashadd al uqubat dan annabi yayi galgadi game ya cewa mai yin wannan za a shahi halittar shi ta koma ta kaza ba zai ji tsoron haka ba wannan ko wanda yana cikin mafi tsananin uquba wa inna makhtusal himar bi zikrihi abinda yasa aka kebanci jaki da ambato cikin banda sauran dabbobi cikin ruwayoyi mashahurai wanda suke dai ake tare da su daga ruwaya can tace ko kare ko alade amma ba ruwaya bace mashahura yace a cikin ruwaya mashahura kamar yadda yake an kebanci kare jaki da ambato yace dan saboda alhimaru min abladul hawayanatu ajhaliha dan jaki shine mafi dolam dabbobi kuma shine mafi jahilci cikin dabbobi wabihi yudrabul masal fil jahl da shi ake buga misali wajen jahilci a cewa na jahilci kamar jaki ko a cewa na jaki ne ko a karatu wanda bai fahimta ta za a yi jaki ne ko da ba ana nihin sura halitta shi jaki bane kawai ana nihin dolo ne ولهذا مثل الله به عالم السوء سبب ده haka Allah ya masalta mummunan malami da jakki wanda yana dauke da ilimi bai amfana da shi masallajin humilu tawrasu malam ya hamiluha ka gani yace kama salil imari hamilu asfara kama misalin jakki ne dauke da tilillittafai haka nan mai bauta da jahilci shi ma an kwatanta shi da jakki dan saboda da jakki yana motsa kan shi yana motsa jikin shi yana sabke kai yana ajewa ba tare da ma'ana ba sai aka kwatanta mai rigayar liman da jakki ta wannan huska shi ma wannan mai yin haka nan babu ma'ana akan abin da yake yi yana ta dago aka hilliman yana ta abin nan ka hilliman haka aka kwatanta wanda yake yin zance liman kin shi yana huduba shi ma aka kwatanta shi kamar jakki ne dauke da littattafai hadisi ya inganta annabi yake cewa kamar misalin jakki ne yana dauke da samhan da babu komai a ciki wanda yazo juma'a kuma yana hira ana huduba yana hira dan saboda me yasa dan bai amfana ba da sauraron hudubar da aka abun ga da an mai huduba yake yin ta malamai sun yi sabani kuma anan gurin al-Imam Ibn Hajar ya kawo wata magana muhimmiya wadda tana taimakawa wajen abun saukakewa akan mutun ya riga liman yace maganin abun gane niki so Ibn Abdul Bar a cikin littafin shi Al-Qabas Sharhul Muwatta da yamma Sharhul Muwatta Al-Qabas yake yana da sharhi guda biyu na Muwatta Malik Allah mushi rahama a cikin Al-Qabas ya kulla babu yake cewa musibar mutun ya rigayi liman ruku'u ya riga shi cikin ayyukan sallah in yana son magance wannan to ya halarto a zuciye shi cewa duk gaugawar da zai yi dai ba zai sallame ba sai liman ya sallame ka riga kana ta gauga ka riga mutun kuma in ka riga shi ma dai ba huta zakai ba sai ya huta kamar kana cikin mota wancan yana cikin mota kana ta gaugawa ka rigaye shi kuma in ka je ma ka rigaye kilan a hannun shi dai sai ya zo ya bude ka ku fito tare kenan ka gauga banza ci kamma yace to ka halarto cewa bakka sallame wa sai ya sallame dai ku sallame tare malamai sun yi sabani akan wanda yayi da gangan ya dago kan shi ka hilliman cikin ruku'u ko sujjara shin sallar shi tana baci ko kuwa cikin shi akwai magana biyu mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa sallar shi ta baci kuma an rawaito wannan daga abun nan Ibn Umar Qadi Abu Ya Ala yake cewa sallar shi ta baci batta baci dan haka kuma ita ce magana mafi yawancin malamai akan wannan shin za a umarce shi ya koma yayi sujada ko yayi ruku'u har liman ya dago wasu daga cikin malaman karshe suka ce har daga cikin su akwai wasu daliban Imam Shafi'i suka ce ba za a umarce shi da wannan ba duk lokacin da ya koma sallar shi ta baci dan saboda ya ƙara wani rukuni a cikin sallar shi ya ƙara wani rukuni cikin sallar shi a wannan magana suke nan Malik ya rawaito cikin Muwatta yake cewa anna sunnata fi sahi idza rafa rasahu qabla imamihi an ya'uda wala yaqifa yantazirhu fadhalika khad'un min fi'lihi yace sunna yadda ta gubaran akan wanda yayi mantuwa ya dago kanshi idan ka cakuda abun rannan mun yi darasin cewa a cikin sunan Abi Dawud ne ina ga in ka riga liman kin to in ka dogo ka koma kai dan jinkiri dan riga ka dagowa daidai wannan kuma mai mantuwa ake magana wannan kuma ana magana da gangan wanda yayi da gangan dan mutun ya cakuda su sai ya ga karatun akwai tubka da horwara yace rafa arasu qabla imamihi an ya'uda wala yaqifa intazirhu shine nan Imam Malik ya maimaita yace in ya dago kanshi shi mai mantuwa ka hilliman kin shi to ya koma ya dan saurare shi wannan kuskure ne yayi daga cikin aikin shi mafahumin magana Malik cewa wanda yake da gangan ba dai bane yace wa aksarul ulama min ashabina mafi yawaicin malamai daga cikin malaman hanbaliya da wasansu sun tahi akan cewa zai koma ya tarda liman kin baya liman ya dago kamar yadda wannan an shinhuda bayani akan wannan mas'ala can baya sai babu na gaba babu na 54 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama da jin kai yake cewa babu imamatul abdu wal maula وكانت عائشة أمها عبدها زكوان من المصحف وولد البجي والأعرابي والغلام الذي لم يهتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله ولا يمنع العبد من الجماعة بغير إلا دكا wannan sunan baban ne kan mutun yaga kan an ce babu imamatul abd wal maula yaga cewa kawai baban ne tsayana me yasa dan saboda a can gaba me aka ce wa waladil bagi waladikin nan me ya dauka wasali kasa gare shi wasali kasa gare shi yake nuna maka atafi ne akan babu cewa babu imamatu waladul bagi babu imamatu al-arabi babu imamatul gulam allazi lam yahtal duka magana baban ne ake ciki bukhari yana da wannan al'ada kuma inna ku hayyayi kaga wa kanat aisha ya ummuha abduha yana tsakanin bayna shartatai ya sa tsakanin sharda guda biye yake nuna cewa wannan jumla ce mu'tarida kawai ya kawo dan ya nuna maka cewa zabun shi ne haka yace babu imamatul abdu baban ke bayanin limancin bawa wal maula da bawa wanda an yanta yace wa kanat aisha ya ummuha abduha kenan wannan maganar da wannan al abdu kin yake so ya ma hujja tinkan a shige cikin karatun ma yake so ya mata hujja yace Aisha ya kasance bawanta yana zakwana yana mata limanci min al-musafi daga cikin Qur'ani ba mahar da ci bane amma ya dauko Qur'ani yana mata limanci wa waladul bagi da dan zina shi ma limancin shi zan mu jiya magana take wal arabi da baqawi wal gulam allazi lam yahtalim baqawi ne ya taho ba a can garin su ba a can garin su shi zai limancin shi amma baqawi ne ya taho bane wata harka shi ta kawo shi to kun bari ya shiga gaba ya ba ku sallah dan saboda ai kauyencin na kasin yace wal gulam allazi lam yahtalim da shi sa annabi ya hana cewa mutun yayi kauyenci bayan ya kasance ya koma dan birni bayan yayi hijira kuma ya koma kauye da zama annabi ya hana an ba tilas ba yace wal gulam allazi lam yahtalim da yaro karami wanda bai yi mahulki ba li qaulin nabi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun da kauma aqra'uhum li kitabillah ya limanci mutane mafi karanta kullatahin Allah kenan ko dan zina ne ko ba kauye ne ko yaro ne da bai balaga ba wala yamna'ul abdu min aljama'a bighairi illa ba hana bawa gami da sallar jami'i in dai ba tare da wata illa ba shugaban shi bai hana shi ba wannan al-Imam al-Bukhari a cikin baban nan ya kawo mana masail da dama yayi nuni a cikin kulla baban nan nashi zuwa ga mas'aloli da dama na farko imamatul abdu wal maula limancin bawa da kuma bawa wanda an yanta abinda yake nihi da bawa wanda yake yana cikin bauta maula kuma wanda an yanta shi abinda ya ambata na cewa zakwan bawan Aisha yana mata limanci waki'u ya rawaito shi daga Hisham ibn Urwa daga baban shi daga Abi Bakar ibn Abi Mulaika daga Aisha ta yanta bawan ta gami da dubur bawan nata mudabbar nema sai kasance yana limanta ta a cikin mushaf idan Ramadan ya zo kamar yadda Ibn Abi Dawuda ya kawo cikin abin nan littafin shi al-Masahif ya rawaito a hadisi na 221 Aisha a Ramadan wannan bawan shi yake mata qiyamul layli ba ma mahar da ci bane da Qur'ani yake yi a cikin wannan ruwaya an ambata cewa bawa ne mudabbar an rawaito ta wata huska daban Aisha tana sallah a bayan shi wannan bawa an rawaito daga Ayub daga Al-Qasim ibn Muhammad daga Aisha cewa bawanta ya kasance yana limanta ta daga mushaf al-Asram ya huddo ruwaya haka nan Abdurrahman ibn al-Qasim ya rawaito daga baban shi Imam Ahmad yace mafi inganci shine hanya Ibn Abi Mulaika dan Hisham bai ji hadisi daga Ibn Abi Mulaika ba ya ka labari ne ya zo mushi Ahmad yake cewa Abu Muawiya daga Hisham yake cewa an bani labari daga Ibn Abi Mulaika sai ya kawo hadisin haka Malik ya ambata cikin muwadda ya ambaci wannan hadisin daga Hisham daga baban shi a cikin muwadda hadisi na 192 ne Abu Nu'aym ya rawaito cikin Kitabu Salah daga Hammad ibn Salma daga Ibn Abi Mulaika daga Aisha yake cewa yana shiga a wajen mafi girman mafi daukaka Qurayshawa ya limance su bawan ta kuma shi zakwan zahirin magana Hammad ibn Salma ya rawaito shi daga Hisham daga Ibn Abi Mulaika Shafi'i ya rawaito daga Abdul Majid ibn Abi Rawad daga Ibn Jurayj daga Ibn Abi Mulaika sun kasance suna zo ma Aisha Ummul Mu'minin bi al-Wadi huwa daga can mafi nesan kwari da Ubayd ibn Umayr da Miswar ibn Makhrama da wasu jama'a da dama sai Abu Amr maulan Aisha sai ya musulmanci kaga wannan limancin bawa kenan a gaban wannan manyan sahabbai Abu Amr gulamuha bawan ta ne a ran nan ba a yanta shi ba shine ma liman kin bani Muhammad ibn Abi Bakar da Urwa Abu Nu'aym yake cewa Zuhair ya ba mu labari daga Dawud ibn Abi Hind daga Abu Nadara daga Abi Sa'id Maula Abi Usaid al-Ansari yake cewa atani nafarun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar wasu jama'a daga sahabban Annabi sun zo mana a cikin su akwai Abu Zarrun da Huzaifa da Ibn Mas'ud sai sallah ta halarto suka sanya ni gaba ni kuma a ran nan bawa ne nayi musu sallah hadisin yana cikin Al-Awsat ibn Al-Hafiz Ibn Al-Munzir
yace haddathana Hasan al-Hasanani haddathana Ziyad an-Namiri sa'altu ibn Malik yace na tambaye Anas dan Malik yace bawa laysa bi dinihi ba sun anya ummal qauma bawa bai babu lahi cikin addini shi limanci mutane na tambaye Ibn Abbas kale yace wa ma ba sun bi zalika babu lahi gami da wannan haka hadisi yazo cikin sahihi Muslim daga Umar dan Khattab yake cewa Nafi ibn Abdul Haris yake cewa ya kasance Umar ya sanya shi halifa a Makka lokacin da yace mishi manista khalafta ala ahlul wadi wa kasa ya zamana halifan ka jagoranci ga mutanen kwarincan yace ibn Abza yace maula lana wani bawa mune ibn Abza Umar yace kuma ka sanya musu bawa yace ya amirul mu'minin ai maharracin littahin Allah ne alimun bil fara'id ya san ilimin gado sai Umar yace amma haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana daukaka wasu mutane da wannan littafin kuma yana kaskanta wasu ga bawa ya shiga gaban Quraishawa saboda malami ne ya harace Qur'ani kuma ya malamin gado ne daga cikin wanda suka rangwamta akan cewa bawa yana iya limanci akwai al-Imam Sha'abi da Nakhai da Hasan da Hakam da Sauri da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad da Ishaq akwai wanda suka ce makaruhi ne limancin bawa ciki jama'a da dama akwai Abu Mijlas da Dahaku yace bawa ba zai limanci mutane ba matakar in akwai wanda yi shi alkhairi Malik yake cewa la ya ummuhum illa an yakuna al-abd qari'an ba zai limance shi ba sai in ya kasance bawan shine makaranci wanda suke bayan shi kauyawa ne ba su iya karatu ba haka yazo cikin tahzibul mudawwana la ya ummul abd fil hadri fi masajidil qaba'il bawa ba zai limanci ba a cikin zaman gida cikin masallatu na unguwanni waja'izun an yu'mu fi ramadan ya halitta yi limancin shi cikin ramadan da cikin farilla a cikin bulaguro kenan nan Malik ya nuna cewa Aisha an mata ne dan ba cikin farilla bane ba cikin ramadan ne haka nan shi mahancin cikin bulaguro ne zai iya yi amma a zaman gari ne zaman gida lahiya law makaruhi ne in ya kasance shi yasa na zan mu gane abinda mai Ishmawi ya zano akan limanci na abun nan malamai suke cewa la yukrahu imamatul abd wal hurr aula minhu ba karhanta ba limancin ji malaman hanbaliya ba karhanta limancin bawa ba duk da cewa da ya yi shi inda an samu da da zai yi ya yi shi kamar yadda ke cikin littafin al-mudawwana da al-awsat na al-imam ibn al-munzir wannan kenan shine magana mafi inganci cewa ba karhanta ba amma ya yi limanci amma inda za a samu da to ya yi dan saboda ana son kamala cikin wanda zai limanci jama'a shi kuma da kai dan na kasu gami da bawa mas'ala ta biyu da al-imam al-bukhari ya kawo waladul bagi limancin dan zina wa huwa waladul zina malamai sun yi sabani akan limancin shi wasu jama'a da dama suka tahi akan cewa sun yi rangwame ya halitta yi limanci daga cikin su akwai Aba da Al-Hasan da Sha'abi da Nakhai da Zuhri da Sulaiman ibn Musa da Amr ibn Dinar da Sauri da Auza'i da Ahmad da Ishaq dukkan su suka ce babu lahi dan zina ya limanci wa minhum man sharada salamati dinihi cikin su akwai wanda ya shardanta cewa sharadin ya kasance addinin shi lahiya launi ita ce maganar al-Imam Ahmad wasu cikin malamai sun ce makaruhi ne cikin su akwai mujahid an rawaito wannan daga Umar ibn Abdul Aziz cewa ata rajul annaha rajulun an ya'umma bil aqiqi la yurafu lahu abun Umar dan Abdul Aziz al-Khalifatu Rashid ya hana wani mutun ya limanci jama'a wanda ba a san baban shi ba Malik yake cewa akrahu an yutakhaza imaman ratiban makaruhi ne a dubike shi a matsayin liman ratibi na kullun kamar yadda mai Ishmawi ma haka yake maqala Abu Hanifa yake cewa gairuhu ahabbu ilaina minhu in an samu wani shi da mun yi son haka Shafi'i yake cewa akrahu an yusabu imaman mallawi urafu abu ina kin a sanya limanci ga wanda ba a san waye baban shi ba wa man salla khalfahu ajza'ahu duk wanda ya salla bayan shi ta wadatar haka yake cikin al-ummu ta al-imamu Shafi'i wannan dukkan su sun sanya cewa nasaba abun nura ce a cikin limancin sallah sai ya kasance yurattabu lil imama man la nasaba lahu kama yutabaru ana nura da cikin limanci wanda bai da nasaba idan mun nura can baya a cikin hadisin an kawo cewa ma wanda yake nasaba ta kirki to wanda aka ce dawana karatun su ya zo daya ilimin su ya zo daya har da su ta zo daya alaika shekaru sun zo daya alaika komi ya zo daya ana intikali zuwa ga cewa wane yake nasaba kabila suwa ce cewa da ta daukaka ta daraja in ba quraishi ne a gabatar da to kaga kabila ma ta yi amfani ina kuma ga wanda za a ce bai da uba gaba daya ma kenan kaga dole zai yi tasiri shi ma a ciki mas'ala ta gaba duk da akwai ibn hajar al-asqalani Allah mashi rahama ya kawo asar cikin wasu magabata na manta kowa ne an tambaye shi akan cewa shin dan zina zai zama sa shi mu limanci yace to menene lahin shi lahin uwar shi da uban shi ne shi bata shahe shi ba kuma haka ne akwai hadisi da yazo wanda yake mai rauni na ƙarya ma za a ce wanda yake cewa dan zina ko mun aikin da yayi ba zai shiga aljanna ba adalcin Allah babu wannan a ciki shi ba aikin shi bane Allah bai kama wani da laifin wani masu zunubi a cikin samu da shi ta wannan hanya sune uwayen shi ba shi ba shi bai da iko akan juya kaddarar da ta zo mishi ta haka nan kuma wannan ma ana magana cewa wane yake shari'a ba dan ta nuna cewa ba bai yada daraja ko bai da mutunci aka yi mishi haka nan a cikin magabata da dama akwai tarihin dan zina da dama wanda suka kawo gudunmawa cikin musulunci wanda sun yi har wancan malaman da suka tambaya wanda Ibn Hajar ya kawo yake cewa dan zina nawa ya zo ya wuce ya ba ma musuluncin dauro da gudunmawa sama da wanda ke da uban yana ta neman tuwo yana ta ga mai ubana yana ta neman duniya kuma ga dan zina nan ya shi ma addini hidima a ce bai ya shiga aljanna ba babu wannan adalcin Allah mas'ala ta uku imamatul arabi limancin ba kauye wa huwa man lam yuhajir shine wanda bai hijira ba kamar yadda muke ta faɗa ƴan uwa matukar mutun yana karatu ya yi ta ganin masa'il din da shi bai tunanin ma an kulla su ga wannan mas'ala fa bukhari babe ne kulla akan ta wa kad ukhtilafa fi imamatul arabi malamai sun yi sabani akan limancin ba kauye wasu jama'a da dama suka ce la ba asbiha idza aqama salah babu lahi idan ya iya sallah wa anhu qala an rawaito daga ibrahim an-nakhai yake cewa al-abdu idza faqa habu ilayya bawa idan yayi fiqhu yahi soyuwa gare ni wasu sun kawo rangwame cikin su akwai ma'ana bawa yahi ba kauye sauri da shafi'i da ahmar cikin mashahuriyar magana da ishaqa waki'u ya rawaito daga littafin shi daga sharik daga abi ishaqa daga wani mutum daga kabilar dayu cewa annabun abbas bil arabi ibnu abbas ya inganta cewa ba kauye yana iya limancin sallah amma akwai jama'a da dama wanda suka ce makaruhi ne bin bayan ba kauye sallah cikin su akwai abu mijlas da sha'abi da hasan da ada da malik kuma ruwaya ce daga ahmad wannan hun ana zance cewa jama'ar da ya tarro cikin malamai ne ba wai ya taho ba kauye ne maharadin qur'ani malami ne ya tarro jahilai ake wannan magana a wanda sun kila sun so su zo su dauka skanci yana ba kauye ya ja su amma nan gurin ana maganar cewa ga daidai da shi kin akwai daidai da shi a gurin wajen ilimi waki'u ya rawaito daga rabi ibn sabih daga ibn sirin yake cewa mun huta tare da ubaydullah ibn ma'amar tare da mu akwai humayd ibn abdurrahman da wasu jama'a da dama daga cikin malaman fiqhu muka wuce a wani gurin ruwa sai sallah ta halarto wani ba kauye yake kiran sallah ya ta da iqama sai humayd ya wuce gaba yace man ka da min ahalil balad falyutimma salah wanda ya kasance cikin yan gari ne ya cika sallah wa kariha an ya ummul arabi sai ya ki wannan ba kauyen ya musu sallah ba kauyen tunda an tarra shi garin su da shi ya kamata mun wuce cewa wanda aka tarra a garin su shi zai ja limancin sallah to amma nan gurin shi ya wuce gaba da karfi ya ba su sallah dan kai bari ba kauyen nan ya ja su ana gama yace ma abukan tahiya shi masu sauka kasaru da suka sallame su kuma yace musu to wanda ke dan gari ne ko ku tashi ku ci ko sallah wannan yana nuni akan cewa suna ganin wani shi yahi cancanta yayi limanci a sanya shi a matsayin liman ratibi malik yake cewa al-arabi la yu'minu in kana aqra'uhum ba kauye ba zai limanci mutane ba ko yahi su qira'a ahmad yake cewa la yu'minu hadari ba zai limanci wanda suke yan zaman gida ba wala fil misr illa an yakunu qad alima wa arafa ko kuma cikin gari sai in ya kasance yayi ilimi yayi sani idza kana qarta allama alquran in ya karanci qur'ani alqur'ani ya shiga cikin shi ba wawa bane a qur'ani ash'as yake cewa daga alhasan daga cikin muhajiri sun yi sallah bayan ba kauye idza salla aada tilka salah idan yayi sallah yace ya sake wannan sallah kamar yake cikin al-ausat ibn majah ya hudo daga hadisin jabir marfu'in hadisi la ya ummu arabiyyun muhajiran kada ba kauye limanci wanda yake yayi hijira wannan magana ce cikin sahabban annabi daga wannan suka dauko mas'alar cewa wanda ya kasance sahabi ne wanda yayi hijira kuma wanda bai hijira ba annabi ya hana yayi mishi sallah dan saboda wanda bai hijira shi yake itibarin cewa ba kauye ne wanda kuma ya hijira suke tare da annabi sun tafi Madina shine ake itibarin shi cewa dan birnin ne kamar yadda yake cewa mas'alar za ta zo anan gaba mas'ala ta hudu imamatul gulamul ladzi lam yahtalib limancin yaro karami wanda bai yi mahalki ba wanda bai balaga ba wasu magana akwai maganganu da dama wasu suka ce ta halitta cikin farilla da ma watatta wannan ita ce magana shafi'i da ishaqa da abi saur jama'a da dama sun hudo ruwaya daga ahmad cewa ya inganta limancin mai farilla bayan mai nafila a cikin shi akwai nazari فإن المتنفل أهل للإمامة في الجملة بخلاف السبي wanda suka tai akan cewa limancin yaro ya inganta sun tahi ne akan cewa wanda ke farilla yana iya bin bayan mai nafila su yi sallah suka yi kiyasin yaro dan saboda shi nafila ce to shine ibn rajab yace wannan kiyasi ne ma al-farik ba dai bane shi wancan mai limanci mai nafila da aka inganta yabi mai farilla ko mai farilla ya bi shi wannan ahlul lil imama ya ce li sallah ya cancanta dama yayi sallah shi kuma wannan yaro ba ta hau kan shi ba dama sallar ba ta hau kan shi ba kenan ba dai bane ba za a yi kiyasin su ba shine yace cike akwai nazari wa haka ibn al-munzir ya rawato daga hasan daga harbu da sanadi kyakkyawa yake cewa lam yazal al-gulbani yusalluna idza akalu salah yara ba su gushe ba suna yin sallah matakar sun hankalci sallah kuma sun karanta al-qur'ani ko da ba su yi maholki ba abu nu'aim ya rawato cikin littafin as-salah yace sufyan ya ba mu labar har zuwa kare daga aba'u yake cewa la ba asa an yi ummul gulam qabla an yahtalim babu lahi yaro yayi limanci kahin yayi maholki haka na aka rawaito daga Ash'as ibn Qais ya gabatar da wani yaro ya musulmanci aka ce mishi zakka gabatar da yaro yace qur'ani ya gabatar da shi ba ni na gabatar da shi ba mahar da ci ne yace mai yiwa gulam kin anan yana nihin bawa ba yaro ba magana ta bi cewa yaro ba zai limanci ba har sai yayi maholki sai ya balaga an rawaito wannan daga Ibn Abbas haka aka rawaito da sanadi wanda akwai magana a cikin shi mas'ala ce ma'ana dai daga maganganun malamai nan wanda wazan mu tsaya kawo su ba suna da yawa sosai Bukhari ya kafa dalili akan ingancin limancin bawa da wanda bawan da aka yanta da dan zina da bakauye da yaro da umumin hadar annabi zai ya cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah Bukhari mazhabin shi a wannan baba duka wannan da ya zanu yana nihin cewa ya inganta su yi limanci shine ikhtiyarin shi zabin Bukhari kuma hujja shi shine annabi ya ce ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ma dama dai hu aqra'uhum li kitabillah ko ma wane ne shi za a sa gaba sawa'un yaro ne sawa'un dan zina ne sawa'un kaza bawa ne sawa'un bakauye ne duka kawu Bukhari yake nihin sun shiga karkashin aqra'uhum li kitabillah kuma wannan ita ce magana mafi inganci kamar yadda malamai suka yi nuni hadisi na dari duka mu shiga magana hadisi wannan asar ne da muka kawo hadisi na 6692 al-imam yake cewa haddathana ibrahim ibn al-munzir haddathana anas ibn iyad an ubaydullah an nafi an ibn umar yake cewa lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-usba mawdu'un bi quba yayin da al-muhajirun al-awwalun muhajirai na farko suka zo gurin da ake cewa al-usba anan ba kuna ga tsakanin sharda ba an ce mawdu'un bi quba wannan magana bukhari ce fassara mana cewa al-usba guri ne a quba kenan wannan yana daga cikin juhudin bukhari cikin sahihin shi bayyana gurare haka nan ba wani lokaci kuma bayyana kalmomi masu wahala qabla maqdami rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato yace kana ya ummuhum salim maula abi huzaifa salim maula abi huzaifa shi yake musulmanci yace wa kana aksaruhum qur'anan ya kasance shine mafi ficin su wajen qur'ani haka al-imamu abu daud da yahuddo daga hanya ibnu numayr daga abla ce cikin sa akwai umar dan khattab da abu salamata ibnu abdul asad kaga in daraja ce da fifi ko ba kama umar amma yana ciki kuma bawa yake musulmanci dan ya hisu qur'ani bukhari yahuddo cikin al-ahkam a cikin wannan littafin nashi as-sahih ta hanya ibnu jurayj daga nafi'u cewa dan umar ya bashi labari yace salim maula abi huzaifa yana limantan malaman mutanen madina mutanen muhajirai kai makka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin quba cikin mutanen nan akwai abubakar akwai umar akwai abu salma akwai zaidu akwai amr ibn rabi'a kaga wannan ya isa a ce manyan sahabbai kamar wa'annan amma ga bawa ya shiga gaba yana basu limanci abinda ake nihi anan yana musu limanci kahin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo shi yasa a cikin yace a masallacin quba ba fa azancan garin da annabi yana cike wa in annabi yana na ai shine liman babu zancan a ce wani zai wuce masallacin quba annabi ya asasa shi ne bayan ya zo madina shi yasa ya ambaci abubakar abubakar yayi hijira ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam walaysa fi hadhihi ruwaya qabla maqdama a cikin wannan ruwaya babu ce ba a kawo cewa kahin annabi ya zo ba kahin annabi yayi hijira ba amma ruwayar da zata zo nan gaba ita ta cikin bukhari kin ita ta bayyana mana cewa kahin zawar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira dan wani in ba a ce qabla maqdamin rasul sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga tunanin cewa to kuma ya akai ga annabi kuma wani yake limanci limancin salim da yake ma muhajirai kahin annabi ya zo yana cikin hukuncin wannan marfu'i dan saboda wannan bai yiwa ya boyu ma'ana yana daga cikin mauqufin lahu hukumin rafi'i mauqufi ne amma hukuncin shi kamar an yi gaban annabi ne dan ba boyayyen abu bane labari zai kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam da abu ne mara kyau da yayi inkarin shi kamar misalin azalu shi ma na cikin sunna ce mauqufiya amma matsayin marfu'iya take kamar misalin abubuwa da dama ga sunan wanda suna da wannan baban mauqufun lahu hukumur rafi salim kahin ayan tashi ne kahin ayan tashi ne a madina dan shi wata mace ce daga cikin mutanen madina ta ayan tashi wanda ake ce ma sa'iba ta ba da izini wanda ke ya ga dama ya zamana wannan kinshi waliyin shi wanda ayan tashi ke da dama bawan ya zama waliyin shi to amma ita tace duk mai so ta ayan tashi dan dan Allah duk mai son shi ya maida shi waliyin lamarin shi sai Abu Huzaifa yayi tabanni shi ya maida shi dan shi Al-Usba yadda Bukhari ya faɗa a cikin Mu'jamul Buludan haka yake yace an rawato shi Al-Mu'assab ko kuma Al-Usba duka sunan gurin ne Hadisi na biyu Al-Imam Al-Bukhari yake cewa hadisi na 209 Al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana Yahya haddathana Shu'bah haddathani Abu Tayyah an Anas ibn Malik an Annabi sallallahu alaihi wasallam isma'u wa adi'u annabi yace ku yi si ku yi biyayya wa innistu umila habashiyun ka anna ra'suhu zabiba wa innistu umila habashiyun koda an sanya bawan habasha mutunan habasha ya kasance shine shugaba shine istu umila ka anna ra'suhu zabiba kamar an ce akan shi akwai zanko dan saboda kaskanci bawa ne wanda kan shi akwai zanko ma to ko shi aka sanya muku shugabanci annabi yace ku yi ji ku yi biyayya matakar ba saban Allah ka muku ba dan saboda biyayya ga shugabanni matakar ba saban Allah bane shine annabi alayhi salatu wassalam yayi umarni dan saboda yin khurujin zai kai ga wata banna da tahiwaccin na'am kamar wannan da ake bugaje ko hulani da suke yi aske su bar wannan abu saka zanko abu saka ko tsakiyar kan ko hura ko wannan ban san me kuke ce mishi ba yawa yace wa qarista dalla Abu Zarr bi hadhal hadisi ala salati khalfal abidi iza sta'amalahum al-a'imma Abu Zarr ya kawo hujja da wannan hadisi akan sallah bayan bawa matukar shugabanni suka sa muku shi ya limance ku matukar babban shugaba shi yace muku wane je muku limanci ko bawa ne to nan kuma ba ku da magana wancan duka sabanin da ake tayi ta zancan ku kuke da yancin kanku ne kuke da neman ku zabo wanda zai muku limanci amma matukar shugaba yace wane zai muku limanci kuma shikenan dan kauke rihe ku ta hutuna ko da bai cancanta ba ba ruwan ku da kuta da rikici ku ce ai bai mun ba ku ta kona kone farawa Abdullah ibn Samit ya rawato daga Abi Zar yace wa intaha ila rabza ya je wajen rabza an ta da sallah sai gashi bawa ne yake lim musulmanci sai aka ce ha ba Abu Zar fa zahaba ya ta'akhir aka ce ga Abu Zar nan ya zo sai wannan bawan yake da baya sai Abu Zar yace manzon Allah ya mun wasiya cewa in ji in yi biyayya ko bawa aka sa shugaba gabobin shi a tsatsagi a ciccire karshen kaskanci dai ba hannu ba kafa amma shugaba yace ku je ku wani shi zai muku limanci ko shi zai muku shugabancin kaza to wajibin ku ne a sam'u wa ta'a a wata ruwaya ba wai ana nihin kunyar da cewa ya cancanta ba ko duk da akwai wanda suka yi cancanta to amma in kuka ce ku yi khuruji za a samu banna wadda tahi wannan cikin wata ruwaya ce fa iza abdu misalli bihim sai ga wani bawa yana musu sallah Abu Zar yace mishi ya wuce yayi baya Abu Zar ya wuce sai wannan bawa ai baya Abu Zar yace a ba zai shiga ba nan gurin Abu Zar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga bawa yace ya bashi gurin yayi limanci yake amsa me yasa dan saboda wannan bawan shi aka ba ma limancin shi aka sa ga bai wuce yayi limancin kenan shi yake da yancin yayi limanci ba Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu ba duk da Abu Zar ya hishi farala ya hishi daraja mun sani babu na 55 babun iza lam yutimmar imamu wa tamma man khalfahu can baya al-imam al-bukhari ya kama na cewa wajibi ne a cika sallah a cika ruku'u a cika sujada to nan gurin kuma zai kama wani babu wanda mu bado hankalin mu sosai muna cikin matsalar da a cikin wannan lokacin tana da yawa lam yutimmal imamu wa tamma man khalfahu liman bai cika ba wanda ke bayan shi kuma suka cika sallar su hadisan annabi zai su ba mu labari bukhari hadisi na 609 yace haddathana al-fadl ibn sahal haddathana al-hasan ibn musa al-ashyab haddathana abdurrahman ibn abdullah ibn dinar an zaid ibn aslam an adha ibn yasar an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusalluna lakum zasu yi muku sallah yana nufin shugabanninku fa in asabu falakum idan sun dace ta tabbata gare ku ladan ku ya tabbata gare ku wa in akhdau idan kuma sun yi kuskure falakum ladanku ya tabbata gare ku wa alaihim zunubun su ya tabbata gare su wannan shine hatsarin limanci da sanin cewa tarda a tartar arada da kace duk wanda zai shiga limanci ya san da wannan tara arada da kace in ta yi kyau ta kuduka ce in ta baci kai ta ka tabbaci ba su ba su sun samu ladan su kaga wannan ba karamin hatsari bane matukar ba sun gaba wani abu wanda yake bata sallar kyarar suka kyale al-imam ibn majah da al-imam al-hakim sun huddo hadisi a cikin ya huddo a cikin mustadrak shi hakim kin ta hanya hadisin abdul hamid ibn sulaiman yace haddathana abu hazim zuwa karshe da yace sahal ibn sa'ad sa'idi ya kasance yuqaddimu fityanu qaumi yusalluna bihim yana gabatar da yan samarin mutanen su garin su su yi musu sallah sai aka ce mishi zakka aikata haka walaka min al-qadim malaka kai kake ma mutane haka kuma bayan kai kana da gabaci abinda kake da sai yace dan naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu duba mu gani fa sahabin annabi ne amma in zo za a tada sallah sai kauce sai samari yace ku ce ku ja sallah a wannan gurin sai aka mishi magana aka ce ha ba ga ka da girman ka da darajar ka babban malami ka kijan mu sai ka tura yara suna jan mu sallah samari matasa yace dan naji annabi yana cewa al-imamu daminun fa in ahsana falahu walahum wa in asaa fa alayhi wala alaihim liman lamuntacce ne in ya kyautata tashi da tasi ya kyautata zasu samu ladanta in ya munana zunubi akan shi su sun samu ladansu da ya munana sallah yanzu muna cikin sallar al'asr mun san meye karanta sirri ne tsakanin shi da Allah ko kyalewa bai ce komai ba wannan shi da Allah kenan kaga ku ya lamunce muku shi ya sabke muku wannan abun an ambata cikin wannan hadisin al-imam ahmad ya aruta yake cewa naji wannan ma samaitu bi haza qabdu al-imam ahmad an gaya mushi wannan yake cewa ban taba jin wannan hadisin ba kamar yana nuhin yayi inkarin shi ne Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim daga hadisin Uqba ibn Amir daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amma nasa fa asabal waqta wanda ya limanci mutane ya dace da lokaci yace wa atamma salata ya kuccika sallah kuma falahu walahum yana da ladanta suna da ladanta wa man intaqasa min zalika shay an wanda ya rage daga ciki ba ya bata ta gaba ɗaya ba ya rage fa alaihi wala alaihim zunubina akan shi ba akan su ba yayi muku bubbugawa to wannan zunubin shi na akan shi hadisin al-imam ahmad ya toshe da abu dauda da ibnu majah a cikin sanadin shi akwai sabani wasu rawato shi mursal a cikin shi akwai ma'ana hadisi masu dama da suka zo akan wannan baban kan cewa liman in ya kyautata ta ku duka ce in ya bata ta shi ta baci ku banda ku bukhari ya kafa dalili akan cewa annaman sallallahu khalfa man la yutimma salatahu fa atamma salatahu fa inna salatahu sahiha bukhari abinda yake so ya kafa mana ga wannan babe da ya kawo da wannan hadisi shine nuna mana cewa an kai sallah bayan liman kin da bai cika ruku'u bai cika kai kuma ka tsaya ka cika to sallar ka ingantacciya ce sallar ka tayi daga yayi haka bai yin tasbihi guda uku ko hudu yake dagowa kai kuma da kai ka kyale shi sai da ya dago kin shi kai dai ka tsaya sai da kai yadda ya kamata rada ka tarda shi bukhari yake nuna sallar ka tayi dan saboda wannan hadisan da aka kawo yace wa dakhala fi hadha ya shiga cikin wannan wanda yayi sallah bayan wanda ya kasance mai hadasi ne a dasa nafsihi aw la ya'lamu wanda shi ya sani kai baka sani ba wanda zance ya gabata akan shi haka nan wanda yayi sallah bayan liman inda ke jinkirta sallah wani yana zuwa yana muku sallah misalan sallah da janaba kullun yake muku ko kuma sallah arwallah ba tayi bai ke zo ba muku sallah wannan babu ruwan ku matakar ba ku sani ba in kun gani wannan ba ku bi shi ba amma matakar ba ku sani ba ku sallah ku tayi kuma shi sallah shi tabbaci waman sallah khalfa man taraka rukunan amma yace wanda yayi sallah bayan wanda ya bar rukuni ko kuma sharadi munura da kyau wannan saboda mas'ala ce wanda muna cikin ta wanda ya bar rukuni ko kuma ya bar sharadi cikin sallah shi yana mai tawili ko mamun ya saba mishi shi ma da tawilin shi to cikin ingancin sallah shi an yi magana biyu ruwaya daga ahmad yake cewa wanda yayi sallah wanda ke taba azzakarin shi ko kuma yayi abun nan qaho bai yi arwalla ba wannan an yi magana biyu kama akwai wasu abubuwa wanda kuna sabani da kai da liman kin kai kana ganin cewa wanda ya taba zakarin shi arwalla ta warware shi kuma bai gani ya taba zakarin shi da arwalla shi kuma yaje muku sallah sai ka bi shi sallar ka ta maka nan tawilin shi zaka bi shi kai ba zaka ce ba a ni ai sallar ka arwalla ka ta ba tunda da tawili ne ba da gangan ba haka nan wanda yayi sallah bayan wanda bai cika ruku'u bai cika sujada amma mamun ya cika ruku'u shi sai guzura shi sallar shi ta mishi haka aka rawaito daga alqama da al-imamul auza'i an tambayi ahmad amman kama imamahu qabla an yutimma tashahhudahu al-awwal liman kin kana cikin tahiyya kana cikin tahiyyar ka idan aka tambaye al-imamu ahmad kana cikin tahiyya ta farko baka gama ta ba kawai ya tashi yayi tsaye fazakara kaulu alkama ya faɗi magana alkama ce annahu yutimmuhu summa yakum sayaka cika tahiyar ka rada ka bishi ba zaka cire tahiya ba wasu ila sufyana an tambaye sufyana sauri gami da wanda yi sallah bayan man yusrur ruku'a was sujud wanda ke gaugawar ruku'u da sujada wanda yake gaugawar ruku'un shi bubbugawa ne yake sujada shi bubbugawa ce yake aka tambaye sauri yace tammim anta wal haq bihi ka cika ruku'un ka da sujada ka tarda shi kaka bishi ku yi shirme kana bin shi kai ka cika sallah ka cika ruku'un ka ka cika sujada ka dada ka bishi yahya ibn adam yake cewa nayi sallah bayan wani mutum sai na sake sallah ta dan saboda munin sallar shi ahmad yake cewa cikin liman kin da bai cika ruku'u bai cika sujada yace la salata lahu bayyada sallah wala liman khalfu haka wanda ke bayan shi haka aka rawaito daga abu talib ibn al-qasim haka ya rawaito yake abin da yake nuni ga wannan yake cewa idza tamma fala iadata alai amma idan kai ka cika ruku'un ka cika sujada ka ba za a ce he ka sake ba wannan yana koma zuwa ga abin da aka ambata daga surori da dama man taraka tumanina mutaawilan wanda ya bar nutsuwa cikin sallah dan yana tawilin cewa ba wajibi bace yayi sallah a bayan wanda yake ganin wajibcinta mafi yawancin magana ahmad yana nuni akan wanda ke bambance tsakanin tawili mai rauni da kuma tawili wanda ya dogara akan sunna sahihiya akwai tawilin da wani zai yi wannan ita nutsuwa tana yiwa akwai ta tawilin mai kyau ne saboda ba za a ce bai bata sallah magana ce malamai ma sun tafi akan ta amma wanda shi kadai kanshi kirkiro tawilin shi na shirme da ifi yace saboda wannan tawilin zai muku abun nan zai muku sallah da wannan tawilin to wannan ba zaka bi shi ba zaka sai ka sake sallah kamar tukar yayi yace fala ya mana'u mina salah khalfaha mutaawilan ba zai hana ai sallah ba shi ba yana mai tawili kamar yadda yi nasi akan cewa alma'u minal ma wala man taraka qira'at al-fatiha kan haka wanda bar karanta fatiha akwai wanda suka fekan cewa karanta fatiha a raka'a dai kai cikin sallah kawai yayi tunda annabi ce la salata liman lam yaqra'a fiha bi fatihatil kitab kai kuma a ciki ka karanta fatiha ko so daya a raka'a dai ta farko ka karanta fatiha sauran ka karanta ma sallar ka tayi to wannan liman kin dake da wannan tawili ne mai rauni yana da wannan tawilin ya muku sallah a haka ba zaka bi zaka saki sallar ka dan tawilin bai da karhi wa annahu yusalli khalfa man la yatawadda'a man kharaja ad-dam haka nan sallah bayan wanda yake ganin ba za a saki arwalla ba idan jini ya huto ko kuma wanda ya ci naman raƙumi ko wanda ya taba azzakarin shi ko wanda yi sallah a bayan abun gakin fatar dila akan tawili wa sawwa abubakar ibn abdul aziz ibn ja'far aksaru asabuna bainal jami' wasu sun ce dukkan su ɗaya ne saboda haka ne al-imamu shafi'i ya nassanta da ahmad cewa la yuhaddu nakihu bila wali wanda ya arme ba tare da wali ba alwali ba za a mushi haddi ba a ce yayi zina amma kuma za a yi haddi ga wanda ya sha nabizi yana mai tawili nabizi malaman hanafiya sun tayi akan cewa ko da ya sa maye ba bai da matsala ba wannan bane ba dan saboda ba giya bane su sun tayi akan cewa giya kawai ta takaita akan abubuwan nan guda uku da annabi ya ambata zabibi inabi kaza kaza malaman hanafiya kenan to wannan su idan mutun tawili ne mara rauni tawili ne mai rauni su mutun yazo da wannan hujja yace yau zai sha wiwi zai sha kaza zai sha hoda iblis da manufar cewa ai ba giya bace ba annabi bai ambace ta ba cikin hadisi kamar yadda malaman hanafiya suka ce kuma yana tare da su wannan in ya sha ta za a mishi haddin shi dan saboda tawilin mai rauni ne amma wanda kuma yace zai je ya aure ba tare da alwali ba wannan tawilin shi mai karhi ne ba za a mishi haddi ba shine bambancin su da ya kawo a cikin wannan sallah haka nan sufyanu sauri yake cewa ba a sallah bayan wanda ke shafa wannan masaha ala rijlai wanda ke shafa akan kafahuwan shi akwai wanda suka ta kan cewa shafa a kafahuwa an shi a sun ta kan cewa kafahuwa shafa ake akan su to wannan wanda yayi shafa ba zaka yi sallah bayan shi ba haka nan wanda yayi sallah bayan shi yace ya sake sallah sharika yake cewa kakkai sallah bayan shi kuma ba a sake ba zaka sake sallah ba in kai wannan duka malamai sun tafi akan cewa daga cikin wanda zai limanci mutane daga cikin sahabbai akwai Huzaifa da Ukba ibn Amir da Huzaifa yace la tabtugunna imaman gairi aw la tusallina hudana ko ku nemi wani liman daban wanda saboda akwai sabanin tawili ko kuma ku yi sallar ku ku kadai kowa ya sallar shi daya saboda ni na tahi akan wani ra'ayi ku kun tai akan wani ku samo wanda tahiyar ku dai ko kuma ni kowa ya sallar shi da ni da ku duka an tambaye Ahmad gami da mutumin da zai limanci mutane hallahu fi zalika sawab shin yana da lada kan wannan yace in ya kasance cikin kauye ne shehi su karatun qur'ani ko kuma a cikin wani guri to wannan zai kasance shine ya kamata musulmanci kuma yana da lada akan ta an tambaye shi akan mutumin da zai kasance aqra'ul qawm fa yaqulu taqaddam fa ya'aba wane shine mafi karatu kowa san shine mafi ilimin qur'ani aka ce wane wuce ka ba mu sallah kuma sai ya kiya yace ya kamata gare shi ya wuce ya jashi sallah ya ummul qauma aqra'uhum aka mushi cewa annabi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum kila lahu aka ce yajibu alaihi wajibi ne gare shi ya wuce ya ba su sallah sai ya ce ya kamata gare shi ya wuce ya ba su sallah ya ki dai yace wajibi ne bai wajibta mushi ba an tambaye shi ma'anar annabi cewa maganar annabi cewa al-imam daminun yace wannan ta'kidi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan liman cewa wajibin shi ne tilasin shi ne ma'ana ya tsaya ya ba su sallah kamar yadda wannan hadisin ya gabata can baya ina zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi